sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na Sarawa Bufa yake muka sake dawowa a shirinmu na hanci. Na yau ranar Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko, za ku ji cewa a jihar Niger da ke Najeriya, kungiyar kwadago ta nuna rashin amincewa da umarnin gwamnan jihar da hana ma'aikata saka doguwar riga zuwa wajen aiki. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin ‘yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, inda shirin na wannan makon zai leƙa ƙasar Ghana. A ci gaba da bitar wasu daga cikin abubuwan da muka kawo muku a wannan shekara ta 2023 da ke ƙarewa, sai kuma sharhin jaridun Niger. Amma kafin nan, ga Murtala Faruku Sanyin da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan hantsi. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya Litinin cewa sabon takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU zai rage tubalin tattalin arzikin Rasha na yaƙi da ƙasarsa. Ya ƙara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare da abokan hulɗarmu domin tabbatar da cewa takunkumin da Turai ta ƙaƙaba ya yi aiki a duk faɗin duniya. Tsarin takunkumin na 12 da Majalisar Tarayyar Turai ta amince da shi a jiya Litinin ya hada da hana shigo da lu'u-lu'u na kasar Rasha, tare da wasu matakai da Rasha za ta iya amfani da su a matsayin mafaka domin gujewa matakan zaftarwa na EU. A wani yunkuri na hana Rasha ci gaba da wanzar da karfin kayan aikinta na soji, kungiyar ta EU ta fito da wani kuduri na kin jinin Rasha da ke bukatar masu fitar da kayayyaki na EU da su haramta sake fitar da duk wani abu da ke cikin jerin muhimman kayayyaki da fasaha zuwa Rasha, a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters da take mai da martani kan sabon matakin na takunkumin. Tawagar diplomasiyyar Rasha a kungiyar tarayyar Turai ta faɗa a jiya Litinin cewa bukatar kungiyar EU na aiwatar da wani sabon tsarin hukunci ya nuna cewa irin waɗannan matakan kan tattalin arzikin Rasha sun gaza. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada muhimmancin Isra'ila ta rage yawan kashe-kashen rayukan fararen hula a Gaza mai ɗumbin yawan jama'a, ya kuma nanata ƙudurin Amurka na marawa Isra'ila baya a yakin da take yi da Hamas. Yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Isra'ila tare da takwaransa Yoav Gallant, Austin ya yi kiran da sako sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza, kana ya jaddada haƙƙin Isra'ila na kare kanta. Austin ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da yin kira ga kare fararen hula a lokacin rikici da kuma ƙara kwararar kayayyakin agaji zuwa Gaza. Austin ya kuma yi kira da samar da maslahar shata ƙasashe biyu bayan yaƙi ya ƙare tsakanin Isra'ila da makwabtanta na Falastinu, tare da jaddada cewa rashin zaman lafiya da rashin tsaro na ɓangaren Hamas ne kawai. Gallant ya ce a hankali Isra'ila za ta shiga mataki na gaba na ayyukanta a Gaza, wanda zai bai wa al'ummar yankin damar komawa arewacin gabar teku. A wani labarin kuma, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna da shugabannin Isra'ila kan hanyoyin rage yawan manyan ayyukan yaƙi a Gaza, amma ya ce Washington ba ta sanya wani jadawalin lokaci ba duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya suke yi na tsagaita buɗe wuta. Austin da wasu jami'an Amurka sun sha bayyana damuwarsu game da yawan mace-macen fararen hula a Gaza, duk da ya bayyana cewa Amurka na goyon bayan yakin da Isra'ila ke yi da nufin murƙushe Hamas. Babu wani ɓangare da ya yi ƙarin bayani jiya Litinin kan abin da ya kamata a sauya domin komawa kan tafarkin ingantattun ayyuka bayan tsawon makonni da aka kwashe ana kai munanan hare-haren bama-bamai da kuma farmaki ta ƙasa.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Kungiyar kwadagon Najeriya reshen jihar Niger ta nuna rashin amincewa da wani umarni da gwamnan jihar Umar Muhammad Bago ya bayar na cewa daga ranar Litinin 18 ga wannan wata na Disamba, ma'aikatan jihar ba za su ƙara zuwa ofis da doguwar riga ba. Masana dokoki sun ce wannan ya saɓawa kundin tsarin mulkin Najeriya. Ga rahoton da wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Gwamna Umar Bago dai ya bayar da wannan umarni ne a wani jawabin da ya gabatar a ranar Lahadin nan da ta gabata a lokacin kaddamar da wani shiri na noman shinkafa a jihar. kungiyar Kwadagon dai ta ce umurnin da gwamna Umar Bago ya bayar baya da wani tasiri domin kuwa duk wani tsari na ma'aikatan jahar yana tafiya ne a ƙarƙashin doka kamar yadda shugaban kungiyar Kwadago ta jahar Niger Comrade Abdul Karim Lapani yayi ƙarin bayani
to mu ba mun maka doka gona biya fadi a yanzu ai ta doka ba na farinta baki bane kuma aikin wanda ka gani tana da kaidoji akwai doka da yake ga inda ma'aikatan wanda zai ga inda ma'aikatan wanda zai gona zai kawo wani sabon doka ai akwai hanyoyin za ta bi waje majalisa su duba tabbata
na'am to yanzu me yayin matsayin ku to yanzu
to mun ba an ba mata takardar rubuce ba ko kuma an kira mu an ce maka abin da ke ciki sai mun ma mun fadi namu mun fadi namu kaidojin da za a bi ka tabbatar da wannan mun muna ganin kawai labari ne kawai tatsuniya ce
to tuni dai masu sharhi akan dokokin kasa suka fara yin fashin baki akan wannan turka-turka a tsakanin gwamna Umar Bago da ma'aikatan barista Ibrahim Zuru lauya ne mai zaman kansa a jihar Niger ya ce lamarin yana buƙatar a yi taka tsantsan domin kuwa sai dai a ɗauki mataki na tirsasawa amma babu wannan matsayi a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya.
Wanda na ce kamar discretion ne amma tirsasawa ne tauye haƙƙi ne. Tauye haƙƙi ne kai tsaye tunda abin nan bai da asali ko a doka na jiha ko na tarayya constitution ma ba ta yi wannan tanadi ba. Ban tunani a dokoki na jihar Niger akwai wani enactment wato law waɗanda ƴan majalisu na jihar Niger suka yi making wanda ya ce ga kowane ma'aikaci na Niger sai ya sa suit.
To Honorable Attahiru Musa Abubakar ya ce akwai buƙatar a yi wa gwamnan kyakkyawar fahimta akan wannan lamari.
Mutane su yi yakini da cewa wannan gwamnan zai yi shi ne akwai abin da muke kiran a Turanci wardrobe allowance ko kuma dressing allowance. Wannan gwamnan maganan nan da ya faɗa za a haɗa ta da wardrobe allowance ne wanda nake tautata zato da cewa nan ba da jimawa ba gwamna zai sake fito ya gaya ma mutane kuma ya gaya ma ma'aikata da cewa su kwantar da hankalinsu da cewa wannan tsarin kayan da za a kawo ɗin nan za a kuma haɗa mutane da wardrobe allowance.
A yanzu dai kallo ya koma a tsakanin ma'aikatan da kuma gwamnatin jihar Niger domin ganin yadda wannan al'amari za ta kaya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga murtala dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Lokaci na ƙara ƙurewa majalisar dokokin Amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga Ukraine yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kudaden tsaron kan iyaka don samun ƙuri'un 'yan Republican a zauren majalisar ajiya Litinin. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer ya bayyana cewa tattaunawar za ta ɗauki lokaci. Shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Mitch McConnell ya faɗa a zauren majalisar cewa 'yan majalisar dattawa na Republican ba za su fake da makarar da wasu suka yi ba domin karkatar da hankalinmu daga haƙƙinmu na tattaunawa da nazari a tsanake kan duk wani yarjejeniya kafin a kai ga kaɗa ƙuri'a kanta. Yana mai inkiya da sukar da 'yan Republican suka yi na cewa fadar White House ta shiga cikin tattaunawar a matakin ƙarshe. Tuni da Amurka ta ba da sama da dala biliyan 100 wajen samar da makamai da tallafawa kasar Ukraine tun sa'ar da Rasha ta kaddamar da mamaya kanta a watan Fabrairu shekara ta 2022. Kuma shugaba Joe Biden ya buƙaci majalisar dokokin kasar ta amince da ƙarin dala biliyan 60. Sai dai kuma 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dokokin suna ƙara nuna shakku kan buƙatar ci gaba da zuba kuɗaɗe kan tsaron kasar Ukraine. Sabon shugaban kasar Argentina Javier Milei ya fara ɗaukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin kasar tun bayan rantsar da shi a ranar 10 ga watan Disamba. Kuma a cewar manyan jami'an gwamnatinsa a shirye yake ya cika alkawarinsa da ya ɗauka na mamaye tattalin arzikin kasar da kuɗaɗen dala. Milei ya hau karagar mulki a daidai lokacin da Argentina ke fama da hauhawar farashin kayayyaki da wani bangare gwamnatin da ta gabata ta haddasa wace ta kwashe tsawon shekaru tana buga takardun kuɗaɗe don samar wa hukumomin gwamnati fiye da kuɗaɗen shigarta. Mele wanda masani ne a bangaren tattalin arziki ya bayyana kansa a matsayin dan jari hujja kuma mai sassaucin ra'ayi da yazo kan mulki da alwashin rage girman gwamnati tare da daukar tsauraran matakai don cimma daidaiton tattalin arziki a kasar sa a kwanakin da suka biyo bayan rantsar da shi Mele ya fara aiwatar da matakan da yayi imanin cewa tattalin arzikin kasar na bukata wanda suka hada da rage darajar kudin kasar Argentina na peso da kashi 54 cikin 100 idan aka kwatanta da dalar Amurka.
A gaida Murtala Faruku Sanginna sai karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kafin kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashar ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka ja haƙe cikin kada zalunci. Mai za ka fada a cikin yanci, mai wannan hali yaushe ne, ko mai ya fada mana ƙarya ne, don mun san logar zambo ne, mai yin wannan lanan ne.
Masaurai assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa. Speakin mu ya bata.
Ga assembly mene, ga MC, ga MP duka ba su kula da mu ba. Suna interest su ke so.
Kontratan kuma ya zo kan site kaman da Triwood shi ma ya zo ya kwaci kayan shi. Ya wuce har yanzu ya tone muna CV shine ba kan malaikin nan ba kuma shine bai komo ba.
Yau za mu leka a kasar Ghana a kashi na biyu na bitar abubuwan da kuka saurara a wannan fili na ‘yan ƙasa da hukuma a shekarar nan ta 2023 dake karewa a dakace mu
Afirka akwai wasu yanuwa da suke karbo kurti da yawa rikici duka suke jawowa kuma ta shi hana su da gaggawa
madalla masu aure korafin al'umar gundumar Nima ta Accra babban birnin kasar Ghana dangane da tsaftar muhalli da rashin titin mota da sauran bukatu na daga cikin batutuwan da muka kawo muku a cikin wannan shiri a wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita baya ga wayoyin yadda al'umar wannan gunduma ta Nima suka bujiro da matsalolin su ga mahukuntan gundumar zami bita da tsokaci kan halin da ake ciki a halin yanzu game da waɗannan bukatu nasu Idris Abdalla Bako abokin aikin mu a birnin Accra na da ƙarin bayani dangane da wannan bita
Where is your hometown?
Nima.
Where is your hometown?
Nima.
And the state of it is very bad.
A ranar 4 ga watan Mayu shekarar 2023 matasa masu rajin ci gaban unguwar Nima a gundumar Ayawa ta Gabas dake Accra babban birnin Ghana waɗanda ake cewa Concern Nima Youth Association suka gudanar da zanga-zangar lumana domin miƙa korafin su ga hukuma kan yanayin tabarbarewar da ababen more rayuwa suke ciki a gundumar musamman a unguwar Nima sun zagaya manyan titunan unguwar har zuwa ofishin shugabar gudanarwar gundumar sanye da jajayen tufafi suna rike da rubuce-rubuce da ke kira ga manufar su
kuni ne Alhaji Mustafa Sawaba PR on Concern Youth muna zanga-zangan ga domin an bar mu baya da dadewa titin mu ya bata ko ina an kai shiga ba hanyar wucewa ba hanyar tafiya ana kasuwanci kan street bola na ko ina shara ko ina inda muke sai yanzu an ga parkin da za a yi muna shekara fudu waran su an doki wata shida an yi musu mu namu ba mu sa abin da yasa haka na mu domin shi muke yau mun fito muna zanga-zanga ya zama kaman kowa ya ji mu kaman mu ma garin mu a kula da mu mun yi na farko aka promise mu muka ce to mun ji muka jira wannan ya wuce cikin December muka tashi za mu yi zanga-zanga sarakai suka kira mu suka ba mu hankuri kaman mu bayar up to March an zo ayi muna yanzu haka muna cikin me kenan domin shi lokacin da muka ba manyan mu duka ya wuce
wasu al'ummar Nima sun ƙara muryar su
suna Hussein Yusuf Tolo ni ne champion POP man the whole West Africa Nima ni damuwa ne batun Nima don banda wani kauye she Nima in gaje sallah waɗansu suna zuwa wani kauye daban da kauye banda inda za ni a jara muna hanya ga bola ga lorika kuma sun occupy ga Dauda cikin mu photos ya muna yawa in ga kai adire rankin ma bilin kasa farin da labiya ne kaka je juma don kaje juma ba ga assembly men ga MC ga MP duka basu kula da mu ba suna interest suke so
muryar Amurka ba ta yi kasa guyo ba ta ji ta bakin shugabar gundumar Haji Asala Makuta inda ta yi bayani kamar haka
batun road inda suka zo batun shi ni da su mun samu several meetings the opinion leaders the chiefs the kowa muka agree kaman na jin ga minister of roads and highway which nayi she ya ba da approval kuma a zo a yi ma a yi wasu east road after approval yanda kowa ya sani ko wani aiki kafin aiki ya mature yana bin cikin process abin ya bi cikin process har ya kai procurement level after procurement sauran a samu contractor da zai shigo ya zo ya yi muna asphalt ba potholes ba batun roads ba batun assembly ba ne batun ministries ne shi sa tun da an ba da approval that's the most important thing na san bai jimawa in Allah ya yarda contractor ya shigo a fara aiki cikin aiwasu
shugaban gundumar har wa yau bayan ƴan kwanaki ta shirya taron zaure inda ta ƙara jaddada alƙawarin gudanar da aikin titunan unguwar
we are going to see the road very soon fixed in Ayawaso East.
Tace game da hanyoyin insha Allah za a gudanar da aikin kuma har aikin ya shiga hannun dan kwangila domin haka sabili da yanayin ruwan sama da ake ciki aikin zai kai ga watan Yuli sannan a fara
lallai ina zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai dan aikin talaka kan kai wannan ba mai kinka da fatawa za mura kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki mai zalunci ya shige daki.
Gaskiya kuwa bayan muryar Amurka da wasu kafafen yada labarai sun watsa abin da ya faru da wasu makonni, sai al'ummar unguwar Nima da kewaye suka ga an fara kawo kayan aiki, kuma aka fara aikin titin unguwar gadan-gadan kamar yadda matasan suka bukata. A halin yanzu muna cikin watan Disamba 2023. Shin ko ina ga kai ga wannan aiki? Tambayar da na yi wa mai shirye-shiryen kungiyar Konsan Nima Youth kenan.
Abdulkadir Idris, popular name as Junior Kada, kuma na kai da shi wanga radio station Voice of America. Allah ya kiyaye ku duka ba wanda aka yi cikin da nayi lamarin titin nan da muka yi demonstration. After demonstration nan kaman da 3 weeks bakwai uku muka gan contractor ya zo kan site, ya zo ya fara tone-tone, amma to contractor kuma ya zo kan site kaman da 3 weeks shi ma ya zo ya kwaci kayan shi, ya wuce har yanzu ya tone muna titi, shine ba kammala aikin nan ba, kuma shine bai komo ba. Batun lamarin wurin kollo yara shi asutef nan na kawo kudi, shi ma mun fulo muka fulo. Akwai wani lokacin da shi zai wanga Alhaji Banda shi yana riki da matsayin kaman lamarin Batun Zango, ya kira mu ya ce kaman chief of staff, ta ce mai kaman ya kira mu ya ji maganan bakin mu. Muka ji muka hadu da shi daga office din shi, isa inda muka ga hadu da shi daga office din shi, shi mai ce ya call ita MCE mu Ajiya Salma, yayi magana da ita game da batun wannan wurin kullu yaran nan fakan nan. Shi ya zama ni kaman ya zo kuma ya zo duba, amma tun da ya zo duba kuma baba mu gan wani contractor ya zo ya fara aikin ba yanda aka bar aikin aka yake a cikin magana nan da nake yin ga aka wannan fakan ne yake ba kara ai komai kuma kai ba.
To yadda ta kasance kenan da aikin titi da filin wasan yara, game da tsabtace unguwa ta hanyar kwashe bula kuwa sai wasu ƴan unguwa suka ce
game da batun sharan nan dai tun da mu da muka yi demonstration she abin ne kamar yayi sauki, amma yanzu da abin yayi wet wallahi kabi ko ina cikin Nima bola ni ba zuwa zuwa kwashe, amma fair da aka yi demonstration weekend kake ka gan bola she su ce muna we lore nan bai zuwa weekend zai zo yayi aiki saboda weekend ba zuwa aiki, ana zuwa bola ni wari wallahi gashi na kan pavement nan duka kabi kan city duka bola ba yau laruba ba an ci kasuwa an kare marace kabi waje na ka gan bola algare waya lamis ka gan bola na zuwa waje ba zuwa kwashi kasuwa na kosto gan bola na yau she su musu kwazo zo su zuba mu na kan city sai bar mu sanitation mu Nima bai yayi puo ciwo yayi yawa ka shiga market ka gan kaman ga saladi ga ka kudade na bi sanani sharan da ke zube kan city.
A bayyane yake cewa gwamnati ta nuna gazawar ta a fili na jika alƙawuran da ta dauka game da muhimman abubuwan more rayuwa ga al'ummar Nima. Duk da zanga-zangar lumana da ƙorafe-ƙorafen da suka yi, hukumomi ba su ɗauki matakan da suka dace ba don magance matsalolin da suka shafi tsafta da walwalar al'ummar Nima. Yana da muhimmanci ga duk masu ruwa da tsaki su fahimci gaggawar wannan al'amari kuma su yi aiki don cimma matsaya cikin gaggawa. Bai kamata a yi watsi da muryoyin matasa ba, alƙawari dai kaya ne. A ƙarshe matasan Nima sun bayyana farin cikin su da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
To ni ne naku yarwanku Aishatu Yakubu, ina sai kan matan Concerning Nima Citizen Foundation, ina gaida yan hukuma da yan kasa Voice of America. Allah ya kiyaye ku, ayyukan da kuke yi wallahi yana burge mu, ina burge mu sosai sosai sosai. Allah saka muku da alheri.
Oh impact shi dai wallahi yana da kyau sosai, saboda wannan program na ya bar mu ma duniya duka sun gani yanda mu ma community mu ke tafiya. Maybe ai zamani wani kungiya kuma sun yi so ce wai da su kawo na gudun mu su jara mu na community mu, sai Allah ya saka muku da alheri. Allah ya saka muku da alheri, aikin da kuke yin kuna tanyan kuna jin lamurukan da ke tafiya cikin zangonnai, kuma Allah ya saka muku da alheri.
To Allah ya kyauta. Masu saurare, karshen shirin na yau kenan, sai makon gobe za mu leka jamhuriyar Nijar idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Idris Abdalla Bako, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Assalamu alaikum.
Ilimi babban abu ne gome, shi zai kankan ya mutuncin mu.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma lokaci ne da Salamu Mini Barma zai kawo mana sharhin jaridin Niger.
Za mu fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Ayer Info, wace ta rawaito cewa dangin shugaba Muhammad Bazoum sun kudiri aniyar maka gidan talabijin Telisa Hel mallakar gwamnatin Nijar a kotu, sakamakon wani rahoton da tashar ta yada kan zargin su da samun gagarumar kwangila a zamanin hanbararren shugaban kasar da Niger. Jaridar ta ce lauya Maitir Said Old Salem Mustafa a sanarwar da ya fitar ya bayyana cewa kazafi aka yi wa mutanen da yake karewa a bisa wata mummunar manufa. Saboda haka suka yanke shawarar gurfanar da shugabannin Tele Sahel a gaban kulaya domin su yi bayani kan wannan labari da ainihin sa jaridar Le Nouveau Républicain mai zaman kanta ce ta ruwaito shi a watan Oktoba da ya gabata. Jaridar Le Sahel ta bayyana cewa Firaministan Niger ya karbi bakuncin ministan harkokin wajen Togo a wani yunkurin share fagen ayyukan tantaunawar da aka sa gaba don lalubo mafitar rikicin siyasar wannan kasa. Jaridar ta ce minista Robert Dose, wanne mai shiga tsakani na kungiyar sai da yawa wato shugaba Faure ya turo, ya bayyana cewa a ganawarsa da Ali Muhammad Lamine Zen sun yi magana akan irin abubuwan da za a aiwatar a tsawon lokacin gwamnatin rikon kwariya, kuma shi da takwaransa na Saliyo za su sake dawowa a watan Janairun gobe domin kammala wannan tantaunawa ta yadda za a tsayar da jadawalin ayyukan gwamnatin rikon kwariya. Jaridar Lanketer na cewa akwai bukatar samar da amsar wasu ayoyin tambaya masu nasaba da yanayin da ake ciki a Niger bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Shin kasar na da wata gwamnatin yan gudun hijira a ketare ne? Tsawon wani lokaci ya kamata a gudanar da al'amuran rikon kwariya tsakanin wa'adin da jama'ar cikin gida ke bukata da dai gefe matsin lambar da kasashen waje ke yi? Mene abin yi? Jaridar ta ce ana cikin wannan yanayi ne a wani lokacin da majalisar CNSP ke ganin alaman sanarwoyi masu cin karo da juna daga kungiyar sai da yawo dangane da wannan badakala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Agai da Sule. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai amma a takaice.
To Hafiz, a takaice, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya Litinin cewa sabon takunkumin kungiyar tarayyar Turai ta EU zai rage tubalin tattalin arzikin Rasha na yaƙi da ƙasarsa. Ya ƙara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare da abokan hulɗarmu domin tabbatar da cewa takunkumin da Turai ta ƙaƙaba ya yi aiki a duk faɗin duniya. Sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada muhimmancin Isra'ila ta daƙile yawan asarar rayukan fararen hula a Gaza mai ɗimbin yawan jama'a. Ya kuma nana ta kudurin Amurka na marawa Isra'ila baya a yakin da take yi da Hamas. A yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a Isra'ila tare da takwaransa Yoav Gallant, Austin ya yi kiran da a sako sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su a Gaza kana ya jaddada haƙƙin Isra'ila na kare kanta. A wani labarin kuma, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya tattauna da shugabannin Isra'ila kan hanyoyin rage yawan manyan ayyukan yaƙi a Gaza. Amma ya ce Washington ba ta sanya wani jadawalin lokaci ba, duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya suke yi na a tsagaita bude wuta. Lokaci yana ƙara ƙurewa, majalisar dokokin Amurka na amincewa da wani sabon shirin agaji ga Ukraine, yayin da 'yan majalisar dattawa suka yi aiki a ƙarshen mako domin tattaunawa kan yarjejeniyar samar da kudaden tsaron kan iyaka domin samun ƙuri'un 'yan Republican. A zauren majalisar a jiya Litinin, shugaban masu rinjaya majalisar dattawa Chuck Schumer ya bayyana cewa tattaunawar za ta ɗauki lokaci. Sabon shugaban ƙasar Argentina Javier Milei ya fara ɗaukar matakai masu tsauri na sake fasalin tattalin arzikin ƙasar tun bayan rantsar da shi a ranar 10 ga watan Disamba, kuma a cewar manyan jami'an gwamnatinsa a shirye yake ya cika alƙawarinsa na mamaye tattalin arzikin ƙasarsa da kuɗaɗen dala. Milei ya hau karagar mulki a daidai lokacin da Argentina ke fama da hauhawar farashin kayayyaki da wani bangare ake ganin gwamnatin da ta gabata ta haddasa, wacce ta kwashe tsawon shekaru tana buga kuɗaɗe don samar wa hukumomin gwamnati fiye da kuɗaɗen shigarta.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, da kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku yi wa abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Murtala Faruku sanyin na da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu daidaita mana sauti da bada umarni kama injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.